نعم، بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
باب استنصار بالنجوم. حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مؤمنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مؤمنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
نعم. باب الاستمطار بالنجوم. Wannan babi yana bayani dangane da wato cewa an yi mana ruwa saboda tubularo kaza ya fito, saboda an shiga wata kaza, ko kuma saboda muna cikin kwanaki na kaza. Wannan babi yana bayani dangane da faɗar hakan a cikin addini na Musulunci. Malam Ubaidullah ya ce haddatsani Yahya an Malikin, mahaifinmu Yahya ibn Yahya al-Laythi ya zantar da ni ya jiyo daga al-Imamu Malik, Imamu Daril Hijra, an Salih ibn Kaysan, shi kuma ya jiyo daga Malam Salihu dan Kaysan, an Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud, shi kuma ya jiyo daga Malam Ubaidullah dan Abdullah dan Utba dan Mas'ud, ɗaya daga cikin faqihai na Madina guda 7 daga cikin tabi'ai. An Zaid ibn Khalid al-Juhani, shi kuma ya jiyo daga Zaid dan Khalid al-Juhani, annahu qal, haqiqa Zaid ibn Khalid al-Juhani yace صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح بالحديبية. Wato ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi mana sallar as-subahi a wannan guri Hudaybiyya, ala itsri sama'in kanat min al-layl, wato bayan ruwan sama wanda aka yi shi da dare. A daren jiya an yi ruwan sama, to asubahin yau, to ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi musu sallar asubahi. Falamman sarafa, to lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya sallame daga wannan sallar tashi, ya juyo daga ya fuskance su, aqbala ala nas, wato sai ya fuskanci mutane da huskar shi, faqala, sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wato ya fada, sai ya ce da su atadruna ma za qala rabbukum, wato shin kun san abin da ubangijinku ya fada, kun san abin da ubangijinku ya fada a daren jiya? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam, wato sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wanda suka yi sallah da shi a wannan lokaci, suka ce Allah da manzon shi su ne suka fi kowa sani, wato ba mu da masaniya. An gane ko? Qala, sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce, qala Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi, wato daga cikin bayina sun kasu kashi biyu, daga cikin bayina akwai wanda yake yayi imani da ni, ya gaskanta da ni, wa kafirun bi daga cikin su kuma akwai wanda ya butulce wa ni'ima ta ya jefa ta zuwa ga wani na ya jingina ta zuwa ga wani na fa amma man qala mudirna bi fadlillahi wa rahmatihi fa zalika mu'minun bi kafirun bil kawkab. Allah subhanahu wa ta'ala yace amma wanda yace mudirna bi fadlillahi, wato an yi mana ruwa ne da fadala ta Ubangiji, fadala ta Allah subhanahu wa ta'ala ce ta sa aka yi mana ruwa, wa rahmatihi da kuma rahmarsa ga bayinsa. To duk wanda ya faɗi haka yace wato wannan ruwa da aka yi mana fadala ce ta Allah, Allah ta'ala ne ya ga damar wato ruwan nan ya zo shi a wannan lokaci, sannan kuma rahamar shi ce wanda wasi'at kulla shay'in, yasa aka mana wannan ruwa. Allah ya ce to fa zalika mu'minun bi, wancananka wanda ya jingina wannan ni'ima ta ruwa zuwa gare ni, zuwa ga fadlata da rahamata, mu'minun bi, to wannan shine wanda yayi imani da ni, kafirun bil kawkab, wanda kuma yayi wato ya butulcewa wato tubraru, wanda bai jingina wannan ruwa da aka yi ba zuwa ga tubraru kaza ne da ya fito. An gane ko? Wa amma man qala mudirna bi nau'i kaza wa kaza fa zalika kafirun bi mu'minun bil kawkab. Allah subhanahu wa ta'ala yace amma wanda yace an yi mana ruwa ne da nau'in tubraro kaza da kuma tubraro kaza, to wancananka kafirun bi, wato ya kafirce wa ni'imata, ya butulce wa ni'imata, mu'minun bil kawkab kuma yayi imani da tubraro, yayi imani da wato wannan tubraro din. An gane ko? A wannan hadisi yana tabbatar mana da cewa dukkan wata ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi wa bayinsa, to a cikin bayinsa sai an samu ɓangarorin nan guda biyu, waɗansu su jingina wannan ni'imar zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, su jingina ta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, su ce Allah shi ne mai yin wannan ni'ima, amma bikum min ni'matin fa min Allah, wato dukkan abin da yake samun ku na ni'ima, na morewa, na jin daɗi, da sanhi, da makamantansu, to yana zo muku ne daga wajen Allah. Akwai wanda suka san da haka, ruwa ne ka tafi kasuwa ce ka ci riba mai yawa, ka zo karatu ne, wato cikin ɗan lokaci ka ɗan ka haddace ka so mai tsoka cikin karatun, ka je ka neman aure ne ka je kai nasara, an gane ko? Ka je neman bashi ne ka je sasantawa ne, to wannan duka wato gamnakatar ne, wato ni'ima ce daga Allah subhanahu wa ta'ala, ya sa ka dace, ba za ka ce ba ai kasuwancin nan da na fita yau kawai saboda na je gurin malam wane ya mun addu'a ne, an gane ko? Ko ka ce saboda dama wane ya ce mini in dai zan huta, to in zan huto daga cikin gida in ɗan yi da baya da baya, in na huto to in Allah ya yarda in na tafi ni kuma, to tunda yasa da in Allah ya yarda ai abin da shi wannan, an gane ko? Ko kuma wani za ka ga shi kuma wato akwai attasha'um da suke yi na lokacin jahiliya, shine a mutum ya ce idan ya huto bishiyar da take kofar gidan shi idan da tsuntsaye aka yi in ya dan yi hurkita su, to in suka tashi bangaren da suka yi daga nan zai gano nasarar shi a yau ko rashin nasarar shi, in suka yi dama ta zai to yau da hannun dama za mu shiga kasuwa kafar dama kenan, eh za mu ji akwai nasara, in kuma suka yi hagu zai ce kai yau akwai matsala, amma inda suka tashi ya aka fi gida biyu wayan suka yi dama in suka yi hagu ya ce kai an yi zubar ne wannan mutuwa tsaye ce sai ya koma hallo an anjima ya huta, dole he ya samu ko su yi gabas daidai dukansu ko su yi yamma ko kuma su yi gusum ko su yi arewa, to yanzu suna yin gabas zai ce to ita ce damar shi, yamma ita ce hagun ɗin shi, gusum ita ce damar shi, arewa ita ce hagun ɗin shi, da makamantansu a akwai wanda yake wannan akwai kuma wanda in ya tashi farkon abin da in ya tashi zai fara haduwa da shi yana hutowa daga gida da shi yake tani yana hutowa kawai sai ya ga almajiri a kowace gida a alhamdulillah yau nan namu wannan mai kyau ne yana hutowa ya ga ko wata angulu a kowace gidan shi ko ya ga wani yazo zai huce wanda yake gamji gari to kawai sai ya canwa ya ce a tunda kaga mun gamu da wani yau to wallahi babu sa har rantsuwa zai raka yi ba to wannan kaga asnada ni'matallahi ila ghairillahi wato yana tunanin cewa ni'imar Allah da take zo mishi wato yana jingina ta zuwa ga wannan Allah an gane ku a duk waɗansu abubuwa da zamu to dole ne in dai ni'ima ta same mu mu jingina ta zuwa ga me ni'imar shine Allah subhanahu wata'ala to daga cikin baya akwai wanda suke da wato isnadun ni'mati ila rabbihim akwai kuma wanda la yusniduna ni'mata ila rabbihim wa innama yusniduna ha ila ghairi ila ghairi Allah subhanahu wataala an gane ku to shi da yace ma an'amtu ala ibadi min ni'matin illa asbaha fariqun minhum biha kafiri kamar yadda yake cikin sayyid muslim na'am
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة
وحدثني عن مالك يا ذنترني يا جودك الإمام مالك أنه بلغه وحقيق لباري يا إسوغ الإمام مالك ibnu abdul barri annamari cikin littafin at-tamhid lima fil muwatta min al ma'ani wal asanid yace la a'rifu hadha al haditha bi wajhin fi ghayri al muwatta illa ma dhakarahu ash-shafi'i fi al ummi an muhammad ibn ibrahim ibn abi yahya an ishaq ibn abdullah anna an nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala an gane ku ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idza ansha'at bahariyatan ko bahariyatan ko idza ansha'at bahariyatan thumma tasha'amat fatilka aynu hudaiqa madala ce idan dai wato gilgije ta bayyana daga can bangaren wato teku na bangaren yammacin Madina idan kaga jirgije ta bayyana daga can wajen ta fito tsumma ta sha'a mata sannan kuma ta yi bangaren sham ta yi ta karkata daga bangaren yamma ta yi hagum ta yi wajen sham mazala ce to fatilka aynun hudaiqa wato wancananka wannan jirgije din wato a ido ce wanda take mai zubar da ruwa mai yawa ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana gaya wa sahabbai wato wani nau'i daga cikin nau'uka na ruwa irin yanzu misali in kana aiki in kaga hadiri ya taso daga bangaren yamma hadirin yamma ce ake bai cika ba yin me bai cika ba ruwa an gane ko da shi da na arewa to amma in ka gan shi daga gabas bakikirin in ka ga bai yi ba ruwa kawai sai in Allah ne bai so ba amma in dai hadiri ya gama da kyau daga gabas to ka shirya ko bai yi ba ruwa da yawa to yayi ruwa ko daga gusun ko daga gabas to amma idan ya taso daga arewa ko daga yamma bai cika yin ruwa ba ko to wannan shine abin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya fada wato shine kaman ana cikin zance a ce ga hadiri nan daga yamma ya fito kace ai irin hadirin yamma irin hadirin kaka ne an gane ko to shine ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya fada yace idan har ko ga gajimare wato ta kulla daga can bangaren yammacin Madina an gane ko shine bahariya din daga can wajen ne sannan kuma sai ta karkata hagum ta yi wajen sham to wannan ruwa ne za a zubar mai mamaku mai yawa yanda in kaga wani hadirin yana hada ka ce wannan Allah da ya kawo ya nuna mu bayan shi lahiya da da muna an yi ruwa na'am to wannan hadisi din yana daga cikin hadisai guda hudu wanda Ibn Abdul Barri a cikin littafin At-Tamhid, wanda al-Imam Malik idan yace annahu balaghu, bai samu wani sanadi ba wanda yake, bai samu wata silsila ba wanda take kyakkyawa akan wannan hadisi din. Hadisai ne guda hudu, mun karanta daya a baya, an gane ku, wanda inni la ansa walakin unassa, can mun karanta shi a kitabus sahawi. Ga wannan na biyu, wanda saboda a cikin sa akwai Muhammad ibn Ibrahim ibn Abi Yahya an Ishaq ibn Abdullah, to waɗannan da Muhammad ibn Ibrahim ibn Abi Yahya da Ishaq din, wato kowannen su da'ifi ne, la yuhtaju bihi, kowanne daga cikin su ba a amsar hadisin shi, to ta hanyar da hadisin yazo kenan. A Ibn Abdul Barr yace bai san wannan hadisin yazo shi ba mausulan zuwa ga ma'aike alaihi salatu wassalam, in banda ta wannan hanyar wanda al-Imam Shafi'i ya kawo ta cikin littafinsa al-Umm. Al-Imam Shafi'i yana da littafin al-Umm, kamar yadda al-Imam Malik yake da Muwatta, ko to yana da al-Umm, an gane ko, kuma yana da ar-Risala wanda ya bangaren usulul fiqh, an gane, wanda a ciki ya dan yi bayani kadan na abin da ya shafi ilmin usulul fiqh, wanda shine farkon malamin da ya fara rubutu a kan shi, rubutu a kitabi, a kitab mustaqil, wato ya yi rubutu a bangaren usul cikin karni na uku kenan, ya rasu shi al-Imam Shafi'i. Awwalu man allafahu fil kutubi Muhammad ibn Shafi'i al-Muttalib, cikin littafin sa ar-Risala, an gane ko, idza ansha'at bahariyatan thumma tasha'amat fatilka aynun hudayqa. Na'am.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول إذا أصبح وقد مؤر الناس مؤرنا بنوء الفتح ثم يتلو هذه الآية لا يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده.
وحدثني عن مالك يا زنتردني يا جودك الإمام مالك annahu balaghahu, haqiqa labari ya iso ga al-Imam Malik, anna Abu Hurairata radiyallahu anhu kana yaqul, haqiqa Abu Huraira Allah ta'ala ya kare yadda da shi, ya kasance yana cewa idza asbaha wa qad mutira an-nasu, idan ya waye gari yaga an yi wa mutane ruwa, idan ya waye gari a cikin damuna cikin dare an yi ruwa ya fito, to yana faɗar wannan maganar, yana cewa mudirna bi nau'il fathi, wato an yi mana ruwa ne, an mana ruwan sama ne, wato da nau'i na buɗi na Ubangiji subhanahu wataala, wato da nau'i, wato na wata taska daga cikin taskoki na Allah. Allah ta'ala ne kawai ya buɗe wata taskar shi kawai aka mana ruwa, an gane ko, wato yayi haka, yayi amfani da annau saboda ila raddi mu'taqidil jahiliyya min isnadihi lil kawakib, an gane ko, ka annahu yaqulu idza lam ta'dilu allafuz naw'in fa adifuhu ila al fathi, idan har ba za ku ce ba, ba za ku daina fadar nau'u kaza ba, nau'u kaza ba, to ku jingina wannan annau zuwa ga Ubangiji, zuwa ga fathur rabbi, an gane ku, thumma yatlu hadhihi al-aya, sannan kuma sai ya karanta ayar wannan, an gane ku, yana cewa ma yaftahillahu lin-nasi min rahma, wato dukkan abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya buɗa wa mutane na rahma, duk abinda Allah ta'ala ya buɗa wa mutane shi na rahama, to fala mumsika laha, ba wani wanda ya isa ya rike wannan rahamar ta Allah, duk alherin da Allah ta'ala ya sako wa bayin shi, ba wani wanda ya isa ya tare, in ka ga rabanka bai zo hannunka ba, dama ba rabanka ba ne, amma rabanka ba yanda za a yi ya shiga hannun wani, in ka ga wani ya amshi rabanka, to dama shi ne aka kaddara rabon shi ne, amma za a ce rabanka ne da sunanka ya amsa ya ci zalinka, an gane ko, amma ba naka bane, da rabanka ba yanda za a yi wani ya damƙe maka shine duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗa wa mutane shi na rahamarsa to ba wanda ya isa ya damƙe ta ya kare ta ya ce wa'innan mutanen abokana adawar mu ne rahamar nan ba za ta shigo su ba wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wato dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya rike shi a wajensa na rahama da lafiya da wadata da kwanciyar hankali to ba wani wanda ya isa ya sako muku wannan rahama din ko wannan wadata ko kwanciyar hankali ko zaman lafiya bayan Allah ya rike shi ba wani wanda ya isa wannan a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ne yake wato alfathu minallahi wal imsaku minallahi in Allah ya rike kayan shi ba wani wanda ya isa ya hana a wajen Allah akwai kaya a aje to shin halin na hannu mustahiqin bi hadha shay amla mun cancanci amana wannan abun ko mu cancanta ba wannan shine ayar tambayar amma akwai kaya a wajen Allah idan Allah ya ce mu ne ba wanda ya sai ce ba mu bane idan Allah ya ce ba mu bane ba wanda ya sai ce mu ne kuma mu zauna an gane ko wannan shine abin da zamu kiyaye bangaren abin da ya shafi al-istimdar bin nujum ba sai wannan bangaren kade ba duk waɗansu abubuwa da za a yi ta a makaban tsoro a matukar Allah subhanahu wataala bai kaddara ba wannan abin dan an ce kaza zai yi kaza kaza zai kaza wannan an ce ne Allah subhanahu wataala shine mai yin komai in bai kaddara wannan abin zai kasance maka ba to ba zai kasance maka ba an gane ku bi hadzal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk